kawo yanzu dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a sassan Najeriya daban-daban, lamarin da ke kara jefa al'umma cikin zama irin lakunci a sakamakon yadda matsalar ke maida tattalin arziki baya da kuma haifar da koma baya a ci gaban al'umma. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke shan bakar hukumar 'yan fashin dajin, inda ko a safiyar ranar Laraban nan 'yan fashin dajin suka hallaka mutum guda tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu kimanin mutane 10. Rahotanni daga yankin Zungeru ta karamar hukumar Wushishi na nuna cewa maharan akan babura kimanin 130 dauke da manyan bindigogi sun kuma tattara shanu masu yawa, lamarin da ya yi batukar tayar da hankalin mazauna wannan yankin. Wani mazaunin garin na Zungeru da ya bukaci a saka sunan shi ya ce yanzu al'ummomin da ke zaune a sauran garuruwan da ke wannan yanki na ci gaba da tarwatsewa domin neman tsira da rayukansu.
Sun haɗu da wa'annan wani bawan Allah, wallahi su biyu ne gudan suka ce hau mashin sun wuce da ce koro musu shanu ya hau kuma sai suka ce kai sauka juyo wanga zai kawai da suka halbe shi. Yanzu aka ɗauko shi gawan nashi zuwa ga suna can cikin daji a kare. Mashin 130 ko ya uku.
Na'am, sun kwashi mutane ne koko?
Akwai inda suka ɗauki mutane ta can tushen Wushishi, sannan sun shiga can cikin dajin suna ta waman faffasa bukokin doyan mutane, sun kuma shi mashin wani, sun kuma albi wani a hannu. Yanzu dai mutane dai a can cikin daji warwatsu, su kuma suna nan suna ta tattara shanu da kuɗaɗe da mashin da mutane sababbi.
Kamar mutum nawa suka kwasa ko?
Wa'inda suka kwasa nan dai mutum hudu, can kuma an ce sun samu wasu banga mutum uku, to sai nan kuma da suka dauki mutum hudu a hanya.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar ɗan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon harin, domin kuwa kokarin samun kakakin ɗan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Abdullahi Garba mai ritaya, ya ce duk da yake kawowa yanzu ba su gama tantance ɓarnar da waɗannan 'yan bindiga suka yi ba, to amma dai tuni aka tura ƙarin jami'an tsaro a wannan yanki.
I mobilize the first of all the visitors not just general area duka. Yanzu kuma armed forces had a well this the people around me na maza su take helicopter in that general area na so military helicopter. Na akwai way ma to fill them off ma. Don daga rafidi na akwai shanu mutane da suka kwashe na hannu su. Amma I'm sure no sun zama in disarray yanzu they will not be able to manage it.
Ya mu kun samu kaman bayani ko sun kashe mutane koko?
Ka san security agencies sun dawo da report. Amma ni dai I'm suspecting cewa they are tied up ne akan abinci
da yake bayani akan batun 'yan bindigar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi sulhu da su suna shigowa jihar Niger. Ya ce a jihar Niger ma suna ɗaukar matakan daƙile su.
Hanyar da aka bude musu a Kaduna mu ba mu gama bude namu ko ba, we are still doing some underground. And there are the people trapped around Niger da suke so su shigo a karbe su. Akwai abin da ake kira Operation Safe Corridor. Yanzu ma sun kira Nijar cewa za su zo Niger, da isa yan Safe Corridor. In mun shiga da su tare ta ka ga yanzu takuri will be complete. Amma slow ba iri nan da kama a zo a zauna a yi magana a isa da people for you to return back to the.
Na in sun kawo kansu suka tu ba za a karbe su.
Ta karbe su.
A yanzu dai mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da fatar kawo ƙarshen tashin hankalin waɗannan mahara da aka share shekara da shekaru suna gallazawa jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.